This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da safiyar yau Asabar 28 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wasu hare-hare ji jama'a kan hedkwatar abinda ta kira kungiyar ta'addanci ta Hezbollah a Dahiye da ke gefen birnin Beirut, inda ta kwantar da gine-gine tare da cillo jirgin hayaki a saman birnin. A wani bayani da aka yada ta gidan talabijin, rundunar sojin Isra'ila ta ce harin ya auna abinda mai magana da yawun rundunar ya kira cibiyar ta'addancin Hezbollah, wadda ya ce da gangan aka gina a ƙarƙashin wasu gine-ginen zaman iyalai a tsakiyar Dahiye. Majiyoyin sojin Isra'ila sun ce an gaya ma Amurka duk da kai harin ta sama, to amma sakataren tsaron Amurka Leo Easton ya ce Amurka ba ta da masaniya gabanin harin, kuma ba ta da hannu a matakan sojin da Isra'ila ke daukawa a Beirut. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken je jama'a ya ce akasarin kasashen duniya da ke kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a wannan makon, a tabakinsa sun yi Allah wadai da kazamin yakin kwace kasa da Russia ke yi a Ukraine. Sannan ya yi kiran da a tabbatar da cimma zaman lafiya mai dorewa bisa ka'idar Majalisar Dinkin Duniya. Abu mai muhimmanci wajen samun zaman lafiya mai dorewa, a cewar Blinken, shine a matsa lamba ma Iran da Koriya ta Arewa da China, wadda ma mai kujerar dindindinci a majalisar, su daina samar da makamai ciki har da bindigogin atilari, kayan aiki da sauran hanyoyin taimako waɗanda shugaban Russia Vladimir Putin ke amfani da su wajen wargaza gidajen 'yan Ukraine da tasoshin wutar lantarkinsu da kuma tasoshin jiragen ruwansu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda ya zo nan Amurka don ganawa da shugaba Biden da kuma 'yan takarar shugaban kasa Kamala Harris da Donald Trump, ya faɗi a jawabinsa na kulle yomin a jiya jama'a cewa ya gabatar ma Amurka shirin Ukraine na yin nasara a yakin. Hukumar leken asirin Amurka a wannan makon ta jaddada cewa har yanzu Russia da Iran da kuma China su ne suka fi kowace kasar waje kokarin karkatar da tunanin masu kada ƙuri'a a Amurka gabanin zaben shugaban kasa da za a yi a watan Oktoba. Ofishin daraktan hukumar bayanan sirri na kasa ya bayar da rahoton cewa Russia ce ta fi kowacensu yin shishigi, inda take amfani da na'ura mai manhajar tunani ta AI da aggregation yanar gizo na bogi wajen yin wasu abubuwa don amfanar Donald Trump. Sabanin Russia, China ba ta yi yunkurin tsoma baki kai tsaye ba a zaben na shekara ta 2024. Sarah Cook, wata manazarciya mai zaman kanta wadda ta kware kan harkar bayanai, ta ce wannan kafa-kafar da China ta yi ya biyo bayan wata gawurtacciyar matsaya da aka cimma ne tsakanin jam'iyyu biyu a Washington game da barazanar da gwamnatin China mai kama karya ke yi. Jiya Juma'a rana ta 5 a taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya, kasashen duniya sun ci gaba da gabatar da jawabai wani sa'in zafafa ko masu jan hankali, yayin da ya juya kan rikicin kasar shi da mayakan Falasɗinu irin su Hamas da Hezbollah. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasar shi na samun nasara a yaki da waɗanda ya kira 'yan ta'adda da kuma iyayen gidansu na Iran. Ya ce babu wani wuri a Iran da doguwar hannun Isra'ila ba za ta iya kaiwa ba, kuma haka abun yake a game da ilahirin gabas ta tsakiya. Gabanin jawabin Prime Minister na Isra'ila sai da Prime Minister Slovenia Robert Golob ya yi kira ga Isra'ila da a kawo karshen zubda jini da kuma wahalar jama'a a dau matakan da za su kai ga sakin mutanen da aka yi garkuwa da su sannan a kawo karshen duk wata mamaya shi kuwa Prime Minister Tanzania Kassim Majaliwa ya buƙaci Majalisar Dinkin Duniya ne da ta maida harshen Swahili a matsayin ɗaya daga cikin harsunan da ake amfani da su a majalisar musamman ma babban zauren ganin yawan masu amfani da harshen A halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen Afirka sun ce yaki da cutar malaria a nahiyar na matukar fuskantar matsalar rashin kuɗi saboda rigingimun da duniya ke fama da su da kuma tasirin da sauyin yanayi ke yi kan batun shugabannin Afirka sun hadu a wannan makon a birnin New York na Amurka bayan fagen taron babban zauren majalisar dinkin duniya inda suka yi kiran da a ƙara ƙaimi wajen shawo kan matsalar rashin kuɗin yaki da malaria wanda suka ce idan ba haka ba al'amarin zai iya mayar da hannun agogo baya na tsawon shekaru gomme a nasarar da aka riga aka cimma a yaki da cutar a nahiyar Kungiyar shugabannin Afirka ta yaki da cutar malaria Alma ta daice ta shirya wani babban taro a wannan makon a birnin New York inda ake karo na 79 na taron babban zauren majalisar dinkin duniya ciyaman din kungiyar kuma shugaban kasar Guinea-Bissau Umaru Sissoko Imbalu yayi jawabi a wannan makon a wurin taron na birnin New York inda yace
We stand at a critical crossroad in the fight against malaria multiple crises and the treatment reserve
shugaba Imbalu yace muna wani lokaci fa mai sarkakiya a yaki da cutar malaria akwai matsaloli da dama da ke buƙatar kulawa kuma dole a dau mataki da sauri danganin hanyoyin ceton rayuka daga malaria sun dore wannan na da matukar muhimmanci saboda niyyar mu ita ce ganin bayan cutar malaria a Afirka
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na abari ya huce. Baba, da fatan awaye garin yau lafiya.
Lafiya ne mi.
To, au sa kwatan ki kake ji yau kai kuma?
Eh, kware kwa, abin da nake.
Sai an riga ka. To baba, ban sani ba me ya ja hankalinka ko kuma me yake daukar hankali a wannan makon.
Eh to a wannan mako ne babu wani babban abu da ya wuce wannan babban taro da ake na majalisar dinkin duniya wato taron shekara da ake wanda da wannan shekara ake na cikon 79
na'am
kuma kasa an faro ne a farkon wannan mako
gaskiya ne har a guda ka shugabannin kasashe suna ta gabatar da jawabin su
farai kwa
akwai inda hankali ya karkata akwai kuma inda ake hasashe akwai kuma inda ake roki-roki da sauran su
lalle ne ka wato gaisuwa da roko iri
eh to gaskiya ne tunda kaga yanzu za a ce ko da aka zo taro ana tunanin hankali zai karkata akan irin wato yanayin da ake ci a gabar ta tsakiya da kuma tsakanin Russia da Ukraine da sauran su to sa'an nan kuma kamar yanda kuma aka hasashe shugabannin kasashen mu na nahiyar Afrika suna ta nika kokon bara
na
cewa lokaci ya fara za a ba su dama a
committee
sulhu na majalisar dinkin duniya
yawa to wannan shine babban abin da yafi jan hankali su ainihin shugabannin Afrika waɗanda suka riga suka yi jawaban su wannan lokaci to da kuma irin bukatar su yadda ka faɗa kokon bara da suka ji da shi abin nan taimakon ana ta samu misali dubai ambaliya da aka ce an samu daga
Maiduguri
amma cikin wasu da aka yi hira da su talakawa sun ce
daga cikin abokan aiki Zahar Jin Sani Funtuwa ka san tsohon wakilin mu ne a jihar Katsina yawa yanzu kuma yana nan har yanzu a gidan rediyon jihar Katsina shine zai angwance fa shine zai angwance
lallai
gaskiya saboda haka muna taya Zahar Jin Sani Funtuwa wato murna akan daura auren da za a yi wato da kuma amaryarsa Fatima Suleiman Maska za a daura auren ne baba a yau Asabar din nan 28 ga watan Satumba wato na shekara 2024 da karfe 12 na rana a masallacin marigayi Alhaji Shehu Maska da ke lamba 106 titin Zaria wato Zaria Road kenan a Funtuwa ta jihar Katsina to da fatan Allah ya sa ayi lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure
amin summa
da kuma ba su zuriya tayyiba
amin
haka kuma muna wato idan da sakon ce murna zuwa ga wato ɗaya daga cikin manyan masu sauraren mu wato kanal Muhammad Musa Dole mai retire shi kuma kaga wato abin yana jami'in soja ne wanda Allah ya sa ya gama da wannan aikin lafiya ya retire
shi ma shi ke aure
shi zai aurar dai
ko zai bada
aure shi zai bada aure
Allah sarki
shi zai aurar da
yanka da jiri ya riga
shi wannan ai da jiri ne ai kanal Muhammad Musa Dole to muna taya ka murna kanal Muhammad Musa Dole da kai da iyalan gidan Alhaji Tijjani Abdullahi Kamal bisa ga daura auren da za a yi na yarsa shi wato kanal din wato Aisha Muhammad Dole wanda aka fi sani da Ajeji Allah ya sa na faɗi daidai da kuma injiniya Muhammad Zaharuddin Tijjani wanda shine angon nata shi ma dai auren za a daura shi a yau din nan Asabar 28 ga watan Satumba shekara 2024 wato rukunin gidajen gudan gwaji kwatas ko kuma masallacin Juma'a na rukunin gidajen gudan gwaji kwatas da ke birnin Kebbi babbar fadar jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya da misalin karfe 1:30 na rana tare da fatan waɗannan auren rakin Allah ya sa a yi su lami lafiya, kuma Allah ya sa an yi a cikin sa'a ya kore shi da tsakanin su ya ba su zuriya ɗaya ba.
Amin summa amin. To Alai Murtala, yau ina kokarin in yi ka wasu ta'aziyya ne, wasu ƴan rashe-rashe ne da aka yi a kwanakin baya da ma watanni. Da farko ina miƙa ta'aziyya zuwa ga mai martaba sarkin Yabawan Kumasi, wato Alhaji Muhammad Ali Alawo, da ma limamin sayin limamin Yarbawa da baba addini na Yarbawa da baki ɗayan fadawan sarkin Yarbawa na rasuwan sa, wato ɗan uwan sarkin Yarbawa wanda ake kira Alhaji Abdul Aziz, wanda aka fi sani da Laisi, wato Allah masa rasuwa a can gida Ilori. Allah kuma ya sa an yi ta'aziyya, an yi janaiza, an yi komai. To muna fatan Allah jikansa. Sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa na Malam Lawan, wanda Allah masa rasuwa a shekaran jiya Alhamis a unguwar Fadama, da kuma iyalai da ƴan uwa da abokan arziki na Alhaji Ahmadu Modibo, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa a Kumasi, wato makonni biyu da suka wuce a unguwar Kan Tudu. To akwai ta'aziyya kuma da zamu mika ma sarkin Shanu kuma na Kumasi kenan, kuma hakimin Kan Tudu, wanda Allah ya ma ƴan uwansa, wato yayyaninsa mata biyu kenan, ya musu rasuwa watannin baya, Hajiya Rabi wato matan Malam Bawa a tamal mai makarantar adabiyya, da kuma Hajiya Gado wanda mijinta na cikin manyan ƴan magazin a Kumasi Swami kenan. To don Allah ya musu rasuwa a cikin dan lokaci, don haka ya ce yana gode wa jama'a da suka zo suka taya shi wannan wato jaje wanda Allah ya jarabce shi da shi, musamman al'umma unguwar Kan Tudu inda yake zama hakimi kenan, da kuma al'umman Kumasi ma baki daya, musamman sarakuna na Kumasi da sarkin Bargu da sarkin Yarbawa Alhaji Muhammad Ali Alawo da sarkin Fulani Alhaji Yusuf wato Amaji kenan, da ƴan American Mills da sarkin Fadan sarkin Yarbawa da kuma sarkin Samarin Kan Tudu wazirin Yarbawa. To da fatan waɗanda suka rasu Allah jikansu ya sa su huta.
To amin summa amin baba. Bari kuma mu isar da sakon filin a bari ya huce da fatan alkhairi zuwa ga Aminu ɗan inda mai nika Gandu da ke Sokoton Najeriya, da kuma Abdul Aziz Mr. Kunya shi ma a Sokoton Najeriya, sai Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobin Najeriya, da Aminu Adamu Malam Madori da Abubakar Kawo Girgir, sai Saidu Abdullahi da Maturu da Yusuf Bazuka mai leda Gwalallo da Tukur Harka Rijau da Mudassir Sani birnin Kebbi ta jihar Kebbi Najeriya, da Babagana Alhaji Dambuwa Unguru da kuma Alhaji Muftari Yarima sarkin Tailolin sarkin Fika Port Harcourt, da Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa, da Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce Gashuwa, da Sani mai lange-lange Yauri a jihar Kebbi, da Bashir Mamman ɗan Inna Karisau, da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari, sai Sanusi Maɗate da Magaram, da Isu Makeri Maɗate, da Iliyasu Yakubu Digawa, da Yakubu mai aski Badaraka, da kuma Musa Malam Indu Kazawai. Da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwar abin ya huce da ta fito daga Hajiya Suwaiba Amadu, wato daga unguwar daga garin Sawam a Ghana kenan, wacce ta ce tana gaida ƴan uwanta da dangi daga Gusau Tarayyar Najeriya, da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Muntari da Alhaji Isa, sai kuma antinta Hajiya Mili da Hajiya Safiya da Zainabu da kuma Hajiya Rabi da Baba Ali da dukkan iyalan Baba Alhassan a layin Besu ko layin Besu ne a Gusau. To gaisuwar Hajiya Soye bake dan, to wannan gaisuwa kuma zuwa ga Alhaji Imurana a unguwar garin Sawam, da kuma Alhaji Adamu Bayawa shi ma unguwar garin Sawam, da kuma Alhaji Sita Idris Duku shi kuma yana unguwar wato Ajira suke na anan Sawam, da fatan duk sun tashi lafiya kuma suna saurare a cikin koshin lafiya.
Amin. yadda muka yi wa masu sauraron mu alƙawari za mu kawo masu sauraron mu cikamakin hirar da muka yi da shahararren mawaki wasu masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood da aka fi sani da Adam Hassan na Gudu wanda muka fara a makon jiya. Ana fatan za a karkaɗe kunnuwa domin a ji harshen wato wannan tattaunawa da muka yi da Adam Hassan na Gudu.
Pipita, pipita. Pipita mini shayi sasaita na ji sanyi ki sanya mini lona madara pipita mini shayi na ji sanyi
ya tare da wato Adamu Hassan na Gudu wanda shine babban bakon mu a yau a fagen waƙe-waƙe inda gashi da ya rera mana waka na farko wanda ya daukaka shi a wannan harka ta waƙe-waƙe a bayan ka rera wannan wakan akan cewa kuma waka ko kuma wanda suke wannan harka ta kani kuna da ubangida to kai kana da ubangida ne ko kuma dai haka dai kai ne ubangidan naka na kanka
to ai ba wani malamin da bai da ubangida bai da malami ana da ubangida kuma ubangida na sanani ne wanda duk wanda yake masalantar na baya da shekara 20 ya san wane ne Ibrahim Danko shahararren makadi ne kuma mawaki wannan shine ubangida na wanda nake alfadi da shi har yau har kuma gobe
irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka
to alhamdulillah gaskiya fagen nasarori na samu nasarori da yawa daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfari da shi shine lokacin da na fara harkan nan ban san kowa ba kowa bai sani ba Allah ya bani daukaka na samu daukakar da daga nan har wajen Najeriya bai kasa indai akwai Bahaushe kaje insha Allah in bai sani ba ya san sunana in ya sani bai san sunana ba ya sani na samu nasara ta sanin jama'a kamar a cikin gida Najeriya gwamnoni da yawa sarakuna da yawa wataƙila ga shahar ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya bani daukaka ciki kuma dalilin haka na je na sauke wani farali na farko wanda shine daukaka ta farko da na samu na je Saudiya na sanin aikin haji na sauke farali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce in ka samu dama ya minister da'a ila sabila ko ka je ka sauke kuma na sauke to wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasarori na a rayuwa wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake cikin yanzu
haka ne to bayan haka wani a cikin waƙoƙinka wani waka ne kai wanda yayi fice sosai bayan wannan waka ta fifita mana shayi da karira
gaskiya kusan zan iya kirga miki waƙoƙi sama da guda 20 inda lokaci zai ba mu dama wanda babu wata waka wanda ba ta yi fice fiye da inda ake tunani ba in na faɗa wanda ya san lokacin ya sani in kika dauki fifita mana shayi akwai su irin zarafi zarafi a so da kauna akwai irin su madafa da dai sauran waƙoƙi ga sanan irin su da kyagwaninka ga sanan waƙoƙi ne masu
to yanzu dai a rera mana ɗaya a ciki wanda in ka rera a studio kowa ya san a wannan waƙar
to akwai wata waƙa wanda da ita ma ina son ta a zuciya sa
rike gwanin ka ka sashi a ranka kada ka bar shi a baya zuciya ta samu sukuni tunda na yaba hali ka ji da kai nake kar da ka tsallake ka ga na buri na rike gwanin ka ka sashi a ranka Thank you.
kaji fafutukar da aka yi a
ɓangaren
waka
daban kowa kaga ya kai
wani yawwa ya faru daga wani wurin haka yawwa aikin mutum an ce ya bar samun to amin sum amin to baba yau zan baka labari
to sauraren
ka amma dai kar kai dariya
to shike
in kai dariya to kai za su bijin haushin ka ba ni ne da labarin na labarin
ji haushi da ga labarin da ni
wato baba
na'am
wai labari ne zan baka na shagon gobe
to
eh wai wani ne wai shi shahararren dan dambe ne bangobiri
shago
shagon gobe
wanda akan ce ba ardan tasha
a to wannan da kai akai kai fada ni dai ba ni na fada ba
haka da ji ana cewa
to shi dai shagon gobe wai shi yana tuce wai shi ya duk wani dan dambe da duk wani mafitini dake kasar gobe ya kai shi kasa ba haka shi bai tsoron komai
na'am
eh to sai aka ji irin ran nan sai irin dan abin nan ta kai su birni haka to can sai ya hadu da wani dan damben turai
ho
eh irin dan dambe na boxer aka ce ma ajin
eh
to kai ana nan abunka da kaddara ina ga ko ta kashi yayi ne ta kashi kai ku shagon gobe ruwan shi su zuciya gare su da sauransu kawai sai yiwu kai ya zaka yi mun kaza 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 dan kace ko ba sai fada kawai murtuke ba sai kawai sai tunda kowa na tuce shi dan dambe ne sai kawai aka ce to a buda
kawai aka buda kawai
aka buda nan take tunda ka san dan dambe ne yaran da ran da yake daure hannun shi da nan da kai bani aka bashi da daure hannu na da hannu ne da hannu ka san dan damu na gargajiya da hannu nawa ake ba hannu daya ba
hannu daya ne
daya daga ake sama haka
eh haka
kawai in ga ba sai fada baturi shi ko dan dan tura ka san hannu biyu ake sannan ka san
akwai dabaru kuma
ko eh bajira ake ba ruzu ake in ga ba bature ya samu da shagon gobe daga yawa yayi ta same kulli ta ko ina shagon gobe kulli yake ji ta ko kulli yake ji
na'am
da wannan da dore abokin sunan shi ba yace mai to ba an dai to an ka dan raba an ka ajo ne sai ko ku kai a duba an ga ma ko ina fuska nan ta yi kululu nan wannan yayi hauji da sai yace mai kai ko ba yace ka amma dai ba mutane nan da suka katin nan da suka abin nan sun kai takwas ko kuma kai ba ko zo ka shiga mini ba eh ti wallahi ba su kai ko bi ba su kai mutum guda na wallahi ce kai duk mutum guda na eh wadannan ruwa kulli ya ga eh ti wallahi mutum guda ne sai ce to shi ke nan ba ma Allah amma dai dan ya da me ya dauki takalma sai ce ta kai ba dare ba ne rana ce ya ce au shi wanda rana ne muke
yi Allah da
ya sha kulli
gaban ya gaba tule ya je jiki
wanda wai ba gobe in ka gaba tule to kaje
kaje ga jiki wanda
za mu daga da adan da wani naga jidi malama jidi tana daga mana hannu saboda haka anan za mu ja birki je kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin
baba yakubu bake ni
Murtala Faruk sanyin nake mana fata alkhairi da fatan lafiya da kuma goshin lafiya da wadata
wannan zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Station da ta daidaita mana sauki da ba da umarni da Muhammad Hafiz Baballe.